الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin matashiyar magana wanda malam yake kawo mana abubuwan da ma'aiki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar dare mun karanta waɗansu daga cikin hadisai wanda malam ya kawo wanda a karatunmu na yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan fadar malam da ya ce wa ma kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-laila kullah daga nan ne ko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ba yana qiyamul layli tsawon daren shi gabaki da min bidayatil layli ila nihayatihi da zama ya kwana yana sallah ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan bai kasance yana yin sa ba illa nadiran face dai dan kadan cikin kwanakin sa yan kadan ne aka samu cikin kwanakin sa wanda yayi tsawon dare gabaki daya ne yana ibada amma dai ya kasance yana kasa daren shi wani lokacin yayi hutu wani lokacin kuma yayi qiyamul layl kamar yadda zamu ga cewa ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha ta bayyana mana yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin witri kamar yanda yake cikin sahih muslim da kuma wani kaso din muttafaqun alaihi ana Aisha ta ce kullal layli awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min awwalil layli wa awsatihi wa akhirihi wantaha witruhu ila sahari ana Aisha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tsawon dare a kowane yanki na dare yayi witri yayi wuturi a farkon dare kaga idan yayi wuturi a farkon dare dullu ala annahu la yusalli al-laila kullahu yayi wuturi a farkon dare saboda wuturi shine mazala ce ijalu akhiras salatukum bil-laili witra sannan kuma yayi wuturi a tsakiyar dare yayi wuturi a karshen dare sai zamanto wuturin sa ya kai zuwa wato karshen jijjihi a haka yayi ya koma ga Allah subhanahu wataala yana yin wuturi a karshen dare ya koma ga Allah subhanahu wataala to dan haka ma'aiki alayhi salatu wassalamu a yawancin lokutansa shine yuhyi ba'd al-layl wa yanamu awwalahu kamar yanda zamu ga hadithin al-aswad ibn yazid wato ya tambaye na Aisha radhiyallahu anha da Aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yanamu awwal al-layl yana kwantawa ya huta a farkon dare barci yake wa yaqumu akhirahu fa yusalli sai ya tashi kuma a ƙarshen dare ya qiyamul layl da wannan kuma ita ce kamar yadda mazala ce fa inna salata akhiril layli mashhuratun wa zalika afdalu hadithin Jabir wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi wato wancan na Aswad Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan kuma na as-salatu fi akhiril layl mashhuratun mahdura hadithin na Jabir ibn Abdullah wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرتي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شين يتنيش رسول الله صلى الله عليه وسلم تو عبد الله ابن خباب ابن الأرت يا جودة جماهي فنسى خباب ابن الأرتي دا يا دا جتكين صحابين مايكي عليه الصلاة والسلام تو خباب ابن الأرتي وكان قد شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه يا حضرتي yakin badar tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to mahaifinsa shi abdullahi din mahaifinsa khabbab ibn al-arati raqaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi muraqaba ga ma'aike alaihi salatu wassalam yayi daku dan ga ce al muraqaba shine sawa ido ka sawa mutun ido amma shi bai san ka sa mai ido ba ka dinga ganin shigar shi da fitar shi sale an wukilta ka akan ka kula da wani shi yake dokewa kaza ko ba shi yake dokewa ba shikenan sai ka je gefe daya ka zauna kaman ba uzurin ka kake ba ruwan ka da shi to wata rana Khabbab ibn al-Arati yayi dakon sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya sa wa sallar ma'aiki ido kokof ya kallaci yanda ma'aiki yake ba dan komai ba saboda yayi koyi da ma'aiki kuma ya karantar da al'umma ta ma'aiki yanda ma'aiki yake yi da dare mun gane al-lailata kullaha tsawon dare gabaki dayan sa wa fi lafzin a cikin wani lafzi fi lailatin sallaha kullaha wato a cikin wani dare wanda ya sallaci daren gabaki dayan sa salla kullal layli kenan ya sallaci dukkan daren gabaki dayan shi ba tare da ya huta ba hatta kana ma'al fajri adde ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai tsatsauta wannan sallah ba bai tsaida ta ba har sai da alfajiri yake to falamma sallama min salatihi lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sallame daga sallar sa qala lahu khabbab sai khabbab ibn al-arad yace wa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah ya jakadan Allah bi abi anta wa ummi babana da mahaifiyata fansarka laqad sallaita al-lailata salatan ma ra'aytuka sallaita nahwaha yace hakika a daren yau dinnan naga kai sallah irin sallar da ban taba ganin kai irin ta ba na ganka kai qiyamul layli irin qiyamul laylin da ban taba ganin kai irin shi ba ta yanda ka kwana kana sallah hal al-fujr yake to kana tsaye ba tare da ka tsaida ba faqala ajal sai ma yake alaihi salatu wassalam yace kwarai kwa tabbas sallan nan da nayi ta daren yau ta sha bambam da sauran darare wanda nake yi yace innaha salatu raghbin wa rahabin yace hakika wannan sallah da kaga na kwana ina yi sallah ce ta mutumin da yake kwadayin a amsa mai roƙon da yake saboda addu'a nayi ta yi a cikin wannan sallar da nayi ta daren yau sannan kuma wa rahabin ina tsoron kada a ki amsa addu'a ta a watso min addu'a da nayi a ki amsa min dan haka sai ya zamanto shi kuma mai ar-raghib war-rahib shine ya zamanto yana meka kokon barashi yana nana cewa wajen roƙo Allah subhanahu wa ta'ala to shine yasa ya zamanto sallan nan ta yau ta sha bambam da sauran salloli na sauran darare salatu raghbin wa rahabin sallace ta wanda yake kwadayin a amsa mai roƙon shi sannan kuma yake jin tsoron kada a mai fartin addu'a dai a watso mai da kayan shi wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisalin yace hakika ni na roki ubangiji na subhanahu wa ta'ala azza ya buwaye wa jalla ya girmama na roke shi dangane da waɗansu tadodi guda uku na roke shi ya bani waɗansu tadodi guda uku ya arzuta ni da su yayi wa al'umma ta wannan garanti din fa'bani sinataini wa mana'ani wahidatan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bani tadodi guda biyu daga ciki da ukun kuma yace a ba za a baka ita ba ya bani tadodi guda biyu daga cikin guda uku amma ta ukun yace ba za a baka ita ba za a maka wannan garantin ba za a baka lamarin ta ba na farko sa'altu rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qablana na roki Allah subhanahu wa ta'ala na roki ubangiji na kada ya halakar da mu da irin azabar da ya halakar da al'umman da suke kafin mu al'umman da suke kafin mu waɗansu an halakar da su da tufan mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya haifo mana kisar su ko waɗansu azaba daga sama ta zo musu ta halakar da su irin mutanen annabi wato Shu'aib alaihi salatu wassalam irin mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam kaga mutanen annabi Shu'aib suka je fa asqita alaina kisfan minas sama'i in kunta minas sadiqin to dan haka sai na roki Allah tabaraka wa ta'ala azabar da Allah ta'ala ya halakar da wadanda suke kafin mu daga cikin al'ummu to mu kada ya halakar da mu da wannan azaba din wa fi lafazin a cikin wani lafazi Allah yuhlika ummati bi sanatin wato na roki Allah subhanahu wa ta'ala kada ya halakar da al'ummata da shekara ta fari wanda take gamammiya idan aka ce sana ita ce shekara ta fari idan aka ce fari shine shekara ya zaman to an yi shuka amfanin gona da ya mutu ya lalace ga kaka yayi a gonar ka wanda ka saba yankar dane 500 ka samu dane 10 ka samu dane 20 a gonar ka wanda ka saba samun dane 30 25 ka samu dane 3 ko 2 kaga an shiga cikin halin kakalikai mun gane to yace na roki Allah tabaraka wa ta'ala kada ya halakar da al'ummata da wannan azaba saboda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam fir'auna da jama'ar sa lokacin da suka kangarewa annabi Musa Allah ta'ala ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsu min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun mun gane cewa Allah mu yadhakkarun ce haqiqa mun riki fir'auna da mutanansa mun damce su bis sinin da shekaru na fari wa naqsu min ath-thamarat da kuma tawaya ta diyan itatuwa ba dan komai ba la'allahum yadhakkaruna saboda su dawo su yi tuntuntuni kan abin da suka kasance suna aikatawa na asha su daina su dawo su aikata aiki na alkhairi mun gane fa baniha Allah tabaraka wa ta'ala sai bani wannan addu'ar da nan shi yace an amsa ba za a halakar da al'ummar ka ba da wato dufanu ba za a halakar da al'ummar ka ba ta hanyar wani kaso na sama ya bargaje ya fado mata kamar yadda ba za a halakar da al'ummar ka ba ta hanyar sauko mata da ruwan duwatsu na azaba kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Lutu alaihi salatu wassalam mun gane sai kuma yace wasalatu rabbi azza wa jalla alla yuzhira alaina aduwwa min ghayrina fa ataniha ce sannan kuma na roki ubangiji na subhanahu wa ta'ala kada ya dora abokanan adawa wanda suke na wadansu ba yan cikin mu ba akan mu ya zaman to ga lokacin da za a ce kafirai sun mamaye musulmai gabaki daya ba wata ƙasa wanda musulmai su ne suke da kai sai fara akan abubuwan ƙasa din ce gabaki daya kowace ƙasa ta duniya kafirai su ne suke cin karan su ba babbaka a kowace ƙasa cin roki Allah tabaraka wa ta'ala kada ya dora abokanan adawar mu akan fa baniha Allah ta'ala ce an baka kaga kuma haka ne abin har yanzu za mu ga cewa in wancan kasar waccan kasar kana tunanin cewa tana fada da wata arna a arniyar kasa kuma arniyar kasar ta yi nasara akan ta ba shi yake nuni akan cewa ba kuma kowadansu kasashe na musulmai arnawa suna nasara akan su kasa nawa wanda ka sani ta musulmai wanda abin da ake shugabanninta musulmai ne jagoran tafiyar gabake da sharakwata din musulmi ne mataimakin shi musulmi ne wato abin da ya shafi wuzara nashi ministoci nashi musulmai ne bangaren abin da ya shafi in ka doka wato irin su konsanye na unguwa irin su abin da ya shafi difite da sauransu kaga cewa dukkanin su ne musulmai ne kasashe nawa zaka gani wanda zaka cewa tun daga A dinta har zuwa Z dinta dukkanin su musulmai ne wanda suke jagorancin tafiyar sannan kuma wasa'altu rabbi azza wa jalla alla yalbisana shiya'an famana'aniha na roki Allah subhanahu wa ta'ala kada ya cudanya mu zamanto kungiyoyi a tsakankanin mu kungiyoyi mu zamanto kungiya waccar kungiyar tana dauke da wani abu wanda wannan kungiyar ba ta dauke da shi sannan kuma ita ma wannan kungiya din tana fada da waccar kungiya din kada ya cudanya mu zamanto kungiyoyi masu kyamar junan mu fa mana'aniha sai Allah ta'ala ce wannan kuma kan ba za a baka ita ba shi yasa za ka cewa yanzu musulmai za ka kungiyoyi wanda waccar kungiyar tana fada da waccar kungiyar tana fada da waccar kungiyar sau nawa za ka cewa fada na kungiya ya kabre wanda yake cikin kungiyar waccal in aka gayyace shi wa'azi wannan kungiyar ta gayyace shi wa'adi, in ya zo yi wa'adi na wannan kungiyar to ya tube wa kanshi waccan kungiya din. Rigar da yake da ta kariya ta waccan kungiya ya fita, za a ce mai ya zama munafiki. Saboda wannan kuma cikin musulmai din ba wai cikin wanda ba musulmai ba, za a ga cewa kungiyoyi din nan suna tasiri. Wani lokacin ga wani malami saboda kungiyanci ga waɗansu can suna wani aikin da bai dace ba, amma saboda ya san ba ‘yan ƙungiyarsu ba ne, in ya ce ya yi magana ma kwale shi za a yi. Amma kuma yana da gaskiya a kai ya yi magana, amma kuma idan ya yi magana ɗin za a kwale shi saboda ba ɗan ƙungiyarsu ba ne yake aiki. Za a gani ga wani kuma ya yi abin a zo a yaba, saboda ya yi abu mai kyau, amma saboda ba ɗan ƙungiyarku ba ne sai ka kushe. Za a ga cewa kuma mai waɗansu ɓangaren suna kashe waɗansu, waɗansu suna da'awar cewa su ne ahlullahi, su ne waɗanda suke ɗauke da gaskiya, su ne waɗanda suke shari'a ta musulunci, su ne wanda suke kiyayewa dokoki na Allah cikin bayin Allah, sai ga suna faɗa da kuma waɗanda suke kishe su. Irin ka ɗauka irin Boko Haram, wasu suna ganin cewa duk wani wanda ma ya yarda da boko har ma yake aikin gwamnati yake ganin shugabanni da kaza da kaza da kaza da kaza, kamar wanda bai rike addininsa ba ne ya mai rikon gaskiya, suna ganin cewa muzabzabi ne dai bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Sai zama to suna ganin akwai tahrimul khuruji, su kuma suna ganin halaccin fitowa ɗin a yi hoto na hoto ga shugaba na musulmi. Bayan haka kuma suna ganin yaƙar waɗanda suka halatta yin aikin gwamnati da sauransu. Ga wannan kuma suna mai suna da'awar musulunci. To za a ga akwai irin waɗannan da dama cikin addini na musulunci, waɗansu ɓangarori wanda za a ga ƙungiyanci ya janyo an yi ta faɗa, wancan yana da awar shi musulmi ne kuma wanda zai kashe ɗin shi ma musulmi ne. Maimakon a ce mun zama tsintsiya maɗaurinmu ɗaya, to ba yanda za a yi mu zama tsintsiya maɗaurinmu ɗaya. Saboda addu'ar da ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya yi ta Allah ta'ala ya tabbatar da mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, duk wani wanda zai kawo mana hari ya zamanto za mu iya tinkara shi mu duka mu kashe shi, sai zama hakan ɗin Allah ya hana. Sai zama wancan ɓangaren za a ce tsakankanin wane da wane an yi faɗa, tsakankanin ƙungiya da ƙungiya kaza an yi faɗa, kuma kowace ƙungiya ɗin a ƙarƙashin musulunci take, amma kuma sun kashe junansu, yaƙi ya ci gida. In mutum ɗaya aka kashe, yaƙi ya ci gida. In mutum biyu aka kashe, yaƙi ya ci gida. In mutum goma, ɗari, ɗari biyar, a ga cewa me musulmi ne ya kashe musulmi, ɓangare ne ya fi kashe ɓangare. Mun gane da kyau. To wannan shi ne ya sa mazala ce, to na tsawaita addu'a, na yi ta nana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya lamince mun kan waɗannan abubuwan guda uku, amma ya amsa mun guda biyu, ya amsa mun guda ɗaya ba. Amma za mu ga cewa ga shi cikin wato wannan abubuwan guda uku da mazala ya tambaya, ya tabbata, ya tambaya a nan ya roƙa, su zo su cikin suratul an'am. Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala ce ka ce da su qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum, ka ce da su Allah ta'ala ne iko ne akan da ya turo da azaba ta halakar da ku daga saman, irin yanda ya halakar da mutanen annabi Lut, irin yanda ya halakar da mutanen annabi Nuh, irin yanda ya halakar da mutanen annabi Shu'aib. Aw min tahti arjulikum, ko kuma daga karkashin kafafunku. Wato waɗansu daga cikin malamai suka ce da karkashin kafafun ba shine Allah ta'ala ya zaburar da arnawa, saboda su arnawa tsakaninka da su a matsayinka na musulmi kaskantar da su ake so kai ka taka su a ƙasa, shi yasa wanda yake ƙasan kafarka shi zai taso kuma ya kashe ka. Aw yalbisakum shi'an, ko kuma Allah ta'ala ya cuɗanya ku ku zamanto ƙungiyoyi masu kyamar juna. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗanɗana wa sashenku kuɗar sashi. To manzo Allah sallama kamar da yake cikin sahih Bukhari hadithin Jabir ibn Abdullah, lokacin da wannan aya ta sabko qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum, madala ce a'udhu bi wajhika aw min tahti arjulikum, yace a'udhu bi wajhika aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha ahwanu aw hadha aysar. Mun gane da kyau. Wa qama laylatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani dare ya yi qiyamul layli da aya guda ɗaya tal yuraddiduha yana ta maimaita ta yana ta tittisa ta hatta asbaha had da yawa ya gaji wato maiki alayhi salatu wassalam tsawon dare gabaki da yayi qiyamul layli da aya daya yana ta tsawa yana ta tsawa in ya gaje ruku'u in ya dago kuma hallo bayan ya gama fatiha ita dai ayar ita zai karanta wa hiya in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in tabshir lahum fa innaka antal azizul hakim wato ayar da maiki alayhi salatu wassalam yayi qiyamul layli da ita tsawon dare wato cikin Tirmidhi hadithin Aisha radiyallahu ta'ala anha dan Aisha radiyallahu anha bata ambaci ba ayar da manzo Allah ya kiya mulaili da ita tace qaman nabi sallallahu alaihi wasallama laylatan bi ayatin wato wani dare maiki sallallahu alaihi wasallama ya kiya mulaili da aya guda daya ciccir tsawon daren nan gabaki dai kawai aya daya ta maimaitawa amma a riwaya ta al-Imam النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب حديث أبو ذر الجفاري فأناكم يا تبتا مثلا صلما آية دي تميمتا وإيتا تشوانا آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله إذن كأذب ترس فإنهم عبادك حقيقة صوت باين كنيسن چنچن چاكن وإن تغفر لهم إذنكم كأغافر تامسو فإنك أنت العزيز الحكيم lalle hakika kai Allah kai ne al-aziz mabuwayin sarki wanda babu abin da ke gagararsa al-hakim sannan kuma kai ne gwani mai kyan hikima wanda baya ajewa komai face dai a gurin da ya dace da shi mun gane wato wannan ayar zamu ga cewa abin da take dauke da shi shine manzo Allah sallama yana tabbatarwa Allah tabaraka wa ta'ala cewa idan har ka azabtar da su waɗannan fandararru to bayin ka ne yanda Allah ta'ala yake jin tausayin bayin shi yafi yanda mahaifiya take jin tausayin danta dan karami wanda take shayar da shi magana da kyau manzala sallama kamar da yake cikin musnad na al-imamu ahmad hadithan anas bin malik wa tarana manzala sallama da shi da sahabbai sun tinkaro suna tafiya taran jama'a na maiki alayhi salatu wassalam wani yaro yana rarrafe akan titi sai mahaifiyar shi tayi sauri taje ta doke shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallaci sahabbai yace atarauna hadhihi dalihatan waladaha fi an-nar shin kuna tunanin wannan matar da tazo da gudu ta doke danta saboda kada dokin ku ya kai mai hari ya take shi kuna tunanin cewa za ta iya dokan danta tana ji tana gani tana da dama ta watsa shi cikin wuta tana sa shi cikin wuta suka ce la wallahi ya rasulullah suka ce haba ya maiki Allah ai wannan mahaifiya dai idan kaga har danta an nasa mata shi cikin wuta ba wai ita ta nasa ba ko a gabanta inda kaga an nasa mishi an nasa mata shi cikin wuta sai in tura ta kai bango sai in ya zamanto ba yanda za ta yi ne sai dai ita ma nasa ta zai zala ce to wallahu la yubi habibahu fi an-nar haka Allah tabaraka wataala ba zai saka masa yin shi cikin wuta ba to sai kuma ga hadisi na Umar dan Khattab wanda shi kuma yana cikin Bukhari da Muslim wata rana an zo wa maiki alayhi salatu wassalamu da fursunoni a ciki akwai mata akwai maza akwai yara kanana cikin wannan fursunoni da aka kama akwai wata mata wanda mamanta har ya saka saboda shayarwa da take daga taga yaro yana kuka a cikin wannan fursunoni din sai ta dako shi ta bashi mama daga taga yaro yana kuka sai ta dako shi ta bashi mama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ataruna hadhihi darihatan wala da hafin nar kuna tunanin cewa wannan za ta iya saka danta cikin wuta yanzu ga ce a azala ce to wallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha kaga wannan ba danta bane ma amma duk wani yaro in ta gani saboda tausayin shi za ta dako ta bashi mama to ina kuma ga danta wanda ita ta haife shi da cikin ta to mazala ce lalle wallahi yanda Allah tabaraka wataala yake tausayin bayin shi yafi sama da yanda wannan macen take tausayin danta mun gane to lokacin da Allah ta'ala ya azabtar da bayan shi to sun cancanci azabtarwa din sama da hakan din ba in tu'azibuhum fa innahum ibaduka in ka azabtar da su su din bayinka ne kuma sun yi laifin da sun cancanci a azabtar da su sama da azabtarwa din wa in taghfir lahum idan kuma ka gafarta musu ka yafe musu abinda suka aikata saboda ba shirka a ciki to fa innaka antal azizul hakim wato gafarar da ka musu ba wai dan ba za ka iya damkar su bane ka azabtar da su a'a kai ne al aziz mabuwayin sarki wanda babu abin da ke gagararsa hakan din da ka kyale su ga gafarta musu ba wai dan sun fi karfin ka bane ba dan wai kana tsoron su bane, a'a kai al-aziz ne, mabuwayin sarki ne wanda la yu'jizuhu shay, ngane kyau, ba wani abin da yake gagara shi, ba wani abu la yu'jizuhu shay, ba wani abu da yake gagara sa. Sannan kuma al-hakim, Allah ta'ala shine al-hakim. Idan aka ce al-hakim shine gwani mai kyan hikima, wanda la yadau shay'an illa fi mahallihi la'iqi bihi, baya ajiyawa komai face din a gurin da ya dace da shi, shine hikima kenan. Idan mutum ya zama to aziz ne, to amma kuma ba hakim bane, zai iya bayar da abin da ya dace ba a wanda ya dace ba, zai iya dokan ni'ima ya bada ta ga mutumin banza lalatacci, saboda ba shi da hikima, shugaba ne amma kuma ba hikima. Kaga zai iya yin goma ta arziki ga wanda bai cancanci a yi mishi goma ta arziki ba, amma Allah ta'ala idan kaga ya yi wa mutum goma ta arziki, to inda kaga Allah ya zuba ni'ima, gurin ni'ima din ne, mun gane da kyau, kaya ya bi jiki. Inda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya tube ni'ima, to gurin tubewa ni'iman ne, ba za a bar ni'imar ba, mun gane. Saboda inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim biha yarka'u wa biha yasjud, wato da wannan ayar yake yin ruku'u da kuma yake dagowa daga sujada idan ya karanta Fatiha kuma ya ci gaba da karanta ta, wa biha yad'u kuma da ita yake yin addu'a, da ita yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Falamma asbaha, lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya waye gari, qala lahu abu dharr radiyallahu anhu, abu dharr al-ghifari, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam, ya ce ya rasulullah, ya jakadan Allah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayata hatta asbahta, ce baka gushe ba kana ta karanta wannan ayar guda daya tilo tallin tal har ka waye gari, tarka'u biha kana yin ruku'u da ita, wa tasjudu biha kana tafiya sujada da ita, wa tad'u biha kuma kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ita, wa qad 'allamaka Allahu al-Qur'ana kullahu, alhali kuma hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai al-Qur'ani gabaki dansa, a tunda Allah ta'ala ya sanar da kai al-Qur'ani gabaki dansa, bai kamata a ce kuma tsawon dare gabaki daya ba kai ta maimaita aya da, ya kamata a ce ka dauki ka so mai yawa cikin al-Qur'ani din kai ta karantawa. Law fa'ala hadha ba'duna lawajadna 'alayhi, Abu Dharr yace da wani daga cikin mu zai yi irin wannan aikin da kai ne, ya kwana yana sallah da aya guda ɗaya tare da cewa kuma ba ita kadai ya sani ba ayar, da mun yi fushi da shi, mun nuna cewa abin da ya zo da sabon abu, ya zo da bakon abu, ya zo da bid'a. Bala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata li ummati, hakika ne na roƙi Ubangiji na azza ya buwaye wa jalla ya girmama, ash-shafa'ata li ummati, ceto ga al'ummata, na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ceton al'ummata, fa'adani ha kuma Allah ta'ala ya bani, ya ce an baka, wa hiya na'ilatun insha Allah, ya ce to wannan ceto nawa in Allah madaukakin sarki ya so, na ilatun mai samuwa ce ga dukkan liman la yushriku billahi shay'an, ga dukkan wanda baya hada bautar wani da Allah, duk wanda ya mutu baya hada bautar wani da Allah, to ceton ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama za ta same shi. To kaga wannan maqam ne na ya tsaya ya tsantsanta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, dukkan wanda ya mutu cikin wannan al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya hada bautar wani da Allah, to zai samu ceto na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithan Abu Huraira radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya kulli nabiyyin da'watun wa li muslimin min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu li ummatihi wa lahuma mustajabatun yad'u biha wa li muslimin fi riwayatin fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu ولهما واريد وفي روايه ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي في الاخره وفي روايه يوم القيامه ولمسلم في روايه فهي نائله ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا لا تشكو ان النبي cikin annabawa na Allah Allah ta'ala ya bashi addu'a wanda take amsasshiya ga al'ummarsa. Yana da kai addu'a daya wanda idan yayi ta yana da garantin Allah ta'ala ya amsa mai game da al'ummarsa. Ce to kowanne annabi sai ya gaugawa yayi wa al'ummarsa addu'a ta a wannan gida na duniya. Wani addu'ar da yayi wa al'ummata sa ma ta halaka ya mata. Magaroka annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu da tura ta kai bango sai ya ce rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirina dayyara. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون ما كانوا يفعلون فلا تبتئس ما كانوا يعملون كذا كدامو كي بقين تشكي دنجني دعوان دسرا كسان شيء سنة أي كتاوة وكاغا النبو نوح عليه الصلاة والسلام يا يمغير الدعاء على أمة الله تعالى يا هلا كدس haka yau muka dauki annabi Musa alaihi salatu wassalam. Annabi Musa ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu qawli yudillu an sabilik qira'a ce kowace mutawatira rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim sai Allah ya ce qad ujiba da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun mun gane. To kaga kowanne annabi a wannan gida na duniya yayi wa al'ummarsa addu'a sai zama da Allah ce ni kuma sai na koyi addu'ata wa uridu an akhtabi'a da'wati shafa'atan li ummati fil akhirah wa uridu fi ruwati insha Allah an akhtabi'a da'wati shafa'atan li ummati fil akhirah ni kuma na so in Allah madaukakin sarki ya so in koyi addu'ata ta zama ceto ce ga al'ummata ranar tashi da kiyama ranar da kowa yake buƙatar hutu kowa yake buƙatar agaji kowa yake son a dafa mishi mazala ce ni za a je addu'a ta sai a waccan rana saboda wannan ita ce ranar da kowa yana buƙatar taimako kulli wato kullun yaqulu nafsi kamar yanda zamu ga annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa dukkanin su al'umma bayan Allah za su tafi wajen su amma kowanne zai ce me nafsi ta kaina nake hadisin Abu Hurairah mai sahih babu qawli ta'ala asan ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda bayan an gama da annabi Adam za a je wajen annabi Nuhu a ce mai innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa qad samaka Allahu 'abdan shakura ishfalana ila rabbika ala tara ila ma nanu fi annabi Nuhu zai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdaba ba'dahu mithluhu wa inni qad kanat li da'watun da'awtuha ala qawmi nafsi idha bu ila musa can sai an je kuma wajen farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallama zalla salama ce faati ta tal arsh fa qaw sajidan li rabbi azza wa jalla ce mazala ce fa yaftahu allahu alayya min mahamidihi wa husni sanai alayhi sha'an lam yaftahu ala ahli qabli Allah ta'ala zai ce ya Muhammad irfara asaka wa qul isma alaka wa salatu wa shifatu shaffa fa qul ummati ya rabbi fa yuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man lahi saba alaihim min albab alaymani min abwab aljannah wa hum shuraka'u an-nas fi ma siwa dhalika min alabwab walladhi namsu Muhammadin bi yadihi inna ma bayna al-misra'aini min masari' aljannah kama bayna makkah qulil bukhari wa himyara aw kama bayna makkah wa busra nga da cewa hadisi yana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne mai sauna Abu Huraira babu shafa'a fadar Allah ta'ala da yace asa an yi ba saka rabbuka maqaman mahmuda ga wadanda suke masu haddasa sahihai ne kenan juz'i na farko kitabul iman anan za a samu wannan babu da kuma wannan hadisi wa qala lahu rajulun ya rasulullah wani mutum yace wa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yace ya jakadan Allah inna li jaran yaqumul layl ya ce ya rasulullah haqiqa ne ina da wani makwabci yana yin qiyamul layl wannan makwabcin na amma kuma wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad baya karatu na dogo sura ko na bi ya qul huwallahu kawai yake ta karatawa kowa yake yana ta maimaita qul huwallahu ahad dan la'alla ma akwai yara cikin gidansa wanda sun haddace qul huwallahu ta hanyar yawan maimaita ta da yake qiyamul layl da yake yuraddiduha yana ta tittisata la yazidu alaiha baya ƙara komai akan qul huwallahu idan kai dai kawai yake ta tittisawa ka annahu yuqalliluha wato kai dai ka ce wannan makwabcin ya kawo kukan makwabcin shi ne wajen ma'aiki saboda yana ganin cewa bai dace ba a ce mutum ya yi qiyamul layl da qul huwallahu ita kadai. Ya kamata a ce koda ne daga alamtar zuwa nafi zai yi ya fi a ce ya tsaya da qul huwallahu nan ita kadai. Mun gane kyau, saboda hadisin Abu Dharr ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ne a cikin Sahih al-Bukhari, أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ولهما إنها لتعجل ثلث القرآن. هذا الله صلى الله عليه وسلم إن رنسوا دسلكين درين أيكي هننسا إنها hajika ita wannan sura da kaga sobanka dan uwanka yana qiyamul layl da ita, ai tana da ginwa, lalle tana daidai da kwatan alqur'ani, kashi dayan ukun alqur'ani, wato suratu al-ikhlas, wato sura ce wanda take da kai girma, wanda a cikin abin da take dauke da shi ta dauki kashi na abin da ya shafi tauhidi kada ita Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma za mu ga cewa alqur'ani bangarori guda uku ne, imma al-aqida, imma al-ahkam, imma kuma al-akhbar. To idan muka dauki suratul ikhlas ta dauki kaso na farko ne bangaren aqida ta doka, sai zama kaga bangare guda biyu ne yanzu babu a cikin ta, babu al-ahkam kuma babu al-akhbar. To shi yasa ya zama to ita kashi daya cikin ukun al-qur'ani ce, ita kwata ce na al-qur'ani. Kuma ya tabbata cikin hadithin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya kawo shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhshudu fa inni sa'qra'u alaikum thuluthal qur'an, ku tattaru kowa yazo zan karanta muku kwatan alqur'ani kashi daya cikin uku alqur'ani ku ji. To sahabbai lokacin da mai faɗa haka tunanin su manzon Allah zai dauki lokaci mai tsawo yana ta karatu ne. Abu Huraira ya ce fa hashada man hashada, sai waɗanda suka tattaru a masallaci, aka cika masallaci makin madala da ya fito sai karanta qul huwallahu ahad, sai inna la ta'dilu thuluthal qur'an, ai zace thuluthal qur'an din. Sannan kuma ga hadisin Abu Darda, wanda Imam Muslim ya fitar da shi, manzala sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha jazza'a alqur'ana thalathata ajza'in faj'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'i alqur'an, Allah ta'ala ya kasa alqur'ani gida uku, kashi uku, sai ya saka qul huwallahu ahad kashi daya ce cikin kashin nan guda uku na alqur'ani. Da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Sahih Bukhari, manzala sallallahu alaihi wasallam ce a ya'jizu ahadukum an yaqra'a kulla yawmin thuluth al-Qur'an, shin kowane ɗaya daga cikinku zai gajiya ya karanta kashi ɗayan ukun al-Qur'ani a kowace rana? Kowane dare in mutum ya zo gida kafin ya yi barci ya karanta kashi ɗayan ukun al-Qur'ani? Fa shaqqa dhalika 'ala al-muslimin fa qalu ya rasulallahi ayyuna yudiku dhalik, hakan dan sai da mu musulmai suka ce ya rasulallahi wane ne zai iya karanta thuluthin al-Qur'ani a kowane dare? Ce kullum in ka zo ka sai ka karanta kashi ɗayan ukun al-Qur'ani. Zala ce Allahu al-Wahidu as-Samadu ta'dilu thuluth al-Qur'an, shi ma yana cikin Bukhari da Muslim. Amma hadithin Abu Sa'id al-Khudri a bangaren Muslim hadithin Abu Darra ne, a bangaren Bukhari hadithin Abu Sa'id al-Khudri. Na'am, salatul witr, sai kuma sallah ta witri, salatul witri ko witri ko wanne duka zaka iya fada, saboda ya tabbata kowace qira'a ce wanda take mutawatira wa والشفعي والوتر والشفعي والوتر والليل اذا يسر. من قال لك كان صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعه الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه قل هو الله احد. ما يكي صلى الله عليه واله وسلم يا كسنتي ركعه تفرقوا ينا كرنت سبح اسم ربك الاعلى a wuciri, a raka ta biyu kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati qul huwallahu ahad, a raka ta uku ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana karanta suratul ikhlas, wato shafa'i da wuciri wanda ake yi a raka ta farko manzala sallama yana karanta suratul a'la, a raka ta biyu yana karanta suratul kafirun, a kuma raka'a ta ƙarshe ta wutiri yana karanta suratul ikhlas. Da mu ga wannan hadisin Ubay ibn Ka'b wanda yana cikin sunan Abi Dawud ya tabbatar da haka. Ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil wutri fi raka'ati al-ula sabbi isma rabbika al-a'la wa fi al-thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi al-thalitha qul huwallahu ahad. Wa fi thaniya kullil ladina kafaru, haka can wato a cikin sunan Abi Dawud haka yake, wato ita ce suratul kafirun kenan. Mun gane da kyau. Wa marratan wa kana yudifu ilaiha ahyanan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a waɗansu lokutan ya kasance yudifu ilaiha, yana rabawa zuwa ga suratul ikhlas, yana ƙara mata qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Wato a waɗansu lokutan la yaktafi bi suratul ikhlas fi rak'ati thalitha wa innama yazidu 'alayha suratul falaq wa suratul nas. Wato ma yake alayhi salatu wassalam a rak'a ta uku, wato wani lokaci yana ƙara suratul falaq da suratul nas. Da haka kenan wajen raka'a ta ƙarshe laka an taqtasira ala suratul ikhlas wa laka an tazida alaiha suratul falaq wa suratul nas. Zaka iya takaitawa akan suratul ikhlas, sannan kuma zaka iya karancewa surorin guda uku dukansu a tsayuwa ta ƙarshe kenan. Wato wannan zai nuna maka cewa yanda ya kamata ka yi shine taratan taktafi بسوره الاخلاص وطاره لا تكتفي بها wani lokacin ka isu da ita kare ka karanta ta a raka'a ta ƙarshe, wani lokacin kuma ka ƙaro waɗannan surorin guda biyu falaki da nasi, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi bayani dangane da abin da ya shafi fadalarsu da kuma yanda suke karewa ba wa shirri. Dana salama ce ma wato ba wata sura kamar yadda yake cikin hadithin sunan Abi Dawud hadithin qutun abu yace ma ta'awwaza muta'awwiz bi mithlihima, wato ba wani mai neman tsari da zai neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala da kwatamgacin waɗannan surorin guda biyu falaki da nasu. Da mazala ce ta'awwaz bihima ya ubatu fama ta'awwaza muta'awwiz bi mithlihima, hadithin Uqba ibn Amir, da kuma hadithin Uqba wanda shi ma Imam Muslim ya fitar da shi. Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an saukar mun da surori guda biyu wanda a Qur'ani ba a saukar mun da kwatamkacin su ba a bangaren neman sarki. To kaga falaki da nasi, wato bawan Allah musulmi yayi tanara cewa da karanta su bayan sallah ta farilla, kamar yadda sun tabbata a sunna ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin su bayan sallah ta farilla. To haka lokacin da mutum ya je kwanci qul huwa falaki nasi, madalla sallama ya tabbata yana karance su, kamar yadda hadithin na Aisha radiyallahu anha ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Saboda a kowane lokaci bawan Allah musulmi yana tare da waɗanda suke imma shayatinul jinni imma shayatinul ins, akwai mutane cikin mutane akwai shaidannu, kamar yadda kuma cikin aljannu din akwai shaidannu. To bayan da za ka samu lafiya daga waɗannan bangarorin guda biyu shayatinul jinni wal ins, lokacin da kake neman tsari Allah ta'ala ya kare ka da su. Lokacin da kake karanta qul a'udhu bi rabbil falaq kaga ce min sharri ma khalaq, duk abin da Allah ta'ala ya halitta ka ce Allah ta'ala ya kare ka daga sharrinsa. Abin da Allah ta'ala ya halitta cikin mutane yake, cikin aljannu yake, cikin dabbobi yake, cikin kwarirrika yake, cikin namomin da suke rayuwa a sararin ƙasa yake, cikin abubuwan da suke rayuwa a cikin kogi yake, ka ce min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasad. Kaga wannan sura din za ka ga kowace gaba za ka ga kusan mumunci ta ga mai komai da komai, sai kuma za ka shiga qul a'udhu bi rabbin nas, kaga annas malikin nas ilahin nas, sai ka ce min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, aya ta kace sai ta ce mai min al jinnati wan nas, mutane da aljannu, saboda a kowane bangare ana samun wadannan. Lokacin da kake neman tsari ga waɗannan kake roƙon Allah ta'ala ya kare ka ta hanyar karanta waɗannan surori guda biyu, za ka samu ganuwa, ka samu kariya, ka samu katangal ƙarhi, tsakankaninka da makiya, tsakankaninka da ƴan bori, tsakankaninka da ƴan mutum-mutumi, tsakankaninka da waɗanda suke kaza da waɗanda suke kaza da mahassada da sauransu. Mun gane? Wa marratan qara'a fi raka'atil witri bi mi'ati ayatin min an-nisa. A to wani lokacin kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya karanta ayoyi ɗaya-ɗaya har guda 100 cikin suratul nisa. Wato a wani lokaci ana hadisi ne na Abu Musa al-Ash'ari wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi, annahu kana baina makkata wal madinati wa salla al-isha'a raka'atayn thumma qama fa salla raka'atan awtara fi awtara biha fa qara'a fiha bi mi'ati ayatin min surati an-nisa'i fa qala la alu an adha qadami haythu wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadamahu wa ana aqra'u bima qara'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari wata rana yana cikin bulaguro daga Madina zai tafi Makka, sai ya da zango a wani guri ya sallar isharaka a biyu. Bayan ya sallar isharaka a biyu sai ya tashi ya raka'a ɗaya talwan da witri ci, a cikinta sai ya karanta ayoyi guda 100 ciccif cikin suratu An-Nisa. Bayan ya karance sai ce to bin takaita ba dangane da abin da ya shafi dora kafata, inda ka ga na dora kafa inda ma'aiki ne dora, sannan kuma ina yin karatu ne a cikin witri da abin da naji manzo Allah ya yi karatu da shi. An gane? Sai ya zamanto a wani lokacin in za ka yi witri da raka'a ɗaya babu laifi ka ɗauki aya guda 100 cikin suratu An-Nisa, ka ɗauka. Wato za mu ga cewa aya 100 kuri na farko yana tashi daga yusikumullahu, kuri na biyu wa kaifa ta'khudunahu, kuri na uku in tajtanibu, kuri na hudu za mu same shi cikin rubu'in wa Abdullahi wala shirku bishan ko saboda kun sace ta nan can fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin. Kuri na biyar daga nan zaka je ka ahada min alladhina amanu sabila, kuri na shida yasudduna anka sududa, kuri na bakwai wa inna minkum laman la yufaddian, kuri na takwas afala yatadabbarun alquran, kuri na tara wama kana lil mu'minin wala mu'minatin aw wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, kuri na goma ciccim shine wa idza kunta fi faqamta lahum as-salata. Kaga tun daga suratul nisa sai ga karanta kusan izu daya da rubu'i uku, kusan izu biyu zaka karanta ba kada a saiwa daya. Mun gane da kyau? Za mu ga wa idza kunta kusan ita ce cikon aya ta 101, ita ce aya ta 101. Mun gane da kyau? Shi ne innal kafirina kana kuma aduwan mubina, anan kuri din yake a riwayan Mursu. Mun gane? To ma'aiki alaihi salatu wassalam a waɗansu lokutan ya karanta ayoyi guda 100 cikin suratul nisa'i, ya yi witri da ita. Wa amma raka'atani ba'da al-witri fa kana yaqra'u fihima idza zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Wa amma raka'atani ba'da al-witri, amma raka'o'i guda biyu wanda ake yin su kuma bayan an yi witri. Kaga akwai wadansu raka'o'i guda biyu wanda ake bayan witri, kaga ba ma yin su ko? Ha? Ha? Eh to, gashi nan in kai ƙasa lamba ta 6 za ga na to akwai su gashi na Albani yace sabatat hatani raka'atani fi sahih Muslim wa ghairihi. Wato waɗannan raka'o'in guda biyu wanda ake yin su bayan an yi witri sun tabbata cikin sahih Muslim da kuma wani sahih Muslim, wa huma tunafiyani qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Wato waɗannan raka'o'in guda biyu suna korewa faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya cike hadisi Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim, yace ij'alu akhira salatikum bil-laili witra, wato ku sanya witri ya zama shine ƙarshen sallar ku na dare. To kuma gashi kuma bayan an ana yin raka'o'i guda biyu na nafila. Wa rawahu al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi, yace wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi at-tawfiq bayna al-hadithayn ala wujuhin. Wato hakika malamai na musulunci sun yi sabani wajen hada kan waɗannan hadisan guda biyu, wanda zamu ga cewa zahiruha at-ta'aru. Wannan hadisin fadala ce ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, ga kuma wani hadisi wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu bayan ya gama witri. Kaga sai zaman ta samu cin karo da juna, yace to malamai na musulunci sun yi ta kokari sun yi sabani wajen hada kan wadannan hadisan guda biyu ta hanyar huskoki da dama wanda suka yi magana akai yace lam yatarajjaha indi shay'un minha ba wani abu daga cikin wadannan huskokin da suka kawo wanda ya rinjaye a wajena akan wata huska kowace huska ce wanda za mu ga cewa ba ta fi yar uwarta karfin dalili ba gane sai yace wal ahwabu tarkuhuma ittiba'an lil amr wato abin da yafi cewayewa kada ka yi su wadannan rakawoyin guda saboda gun umarni na ma'aiki da yace ij'alu akhir salatikum bil layli witra wallahu a'lamu albani yace Allah ta'ala shine masani to yace thumma waqaftu ala hadithin sahihin yace sannan kuma sai na cika ruhu da wani hadisi wanda shi ma ya inganta ya tabbata wanda ya amuru bir rak'ataini ba'da al-witri wanda shi kuma yake yin umarni da yin rakawoyi guda biyu na nafila bayan an gama witri yanzu faltaqal amru bil fi'li sai gashi umarni na ma'aiki da kuma aikin sa sun hadu da juna a guri daya ga kuma wucin bangaren umarni na ma'aiki guda daya ga umarni na manzala yace bayan kai sallah ta wuciri kuma kai sallah ta nafila rak'a gashi can kuma yace ijaru akhir salatukum bidal witra kuma ga aikin shi ya tabbatar da cewa shi ma yana yin nafilar rak'a bayan wuciri wa sabata mashru'iyyatur rak'ataini lin nas jami'an sai zamanto shar'antuwal yin rakawoyi guda biyu bayan wuciri ya tabbata ga mutane ga baki ɗayan su ba wai khususiya bace kare ga ma'aiki ga mutane ne kowa da kowa zai iya yi wal amrul awwal wato umarni na farko wanda yace ij'alu akhir salatikum bil layli witra wannan yuhmalu ala istihbab ana daukan sa akan mustahabbanci fala munafata da haka kenan sai zamanto ba wata magana da ta kore ilwata sai zamanto witri ya zama shine karshen sallar ka na dare wannan ba wajibi bane mustahabbi ne amma idan kai rakawoyi guda biyu nan babu laifi shi ma saboda sun tabbata da karantarwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam sai zamanto wani daren ya zama wuciri shine karshen sallar ka idan kai ka rufe wani daren kuma ya zamanto bayan kai wuciri din kai nafilar rak'a sai ya zamanto kai aiki da hadisan duka guda biyu mun gane albani yace wa kad kharrajtuhu fi sahihati hakika nayi takhrijin wannan hadisi wanda yake magana akan yin rak'a biyu bayan an gama wuciri a cikin littafi na silsila as-sahiha mun gane da kyau silsilatul ahadith as-sahiha karkashin hadisi na 1993 walhamdulillah ala tawfiqihi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala akan gamnakatar din sa da yin wajen samun wannan hadisi da kuma yi mishi aiki to madalla sallallahu alaihi wa sallama ya kasance fa kana yaqra'u fihi ma ya kasance yana yin karatu a cikin wadannan rakawoyin guda biyu yana karanta idza zulzilatil ardu a rak'a ta farko yana karanta suratul zalzala yana karanta suratul zilzal wato idza zulzilatil ardu zilzalaha a rak'a ta biyu kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun dama ga wannan hadisi ne na Abu Umama wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jama'ah ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Musnad ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan salatul jumu'a abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk